وانا اتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوزا مغبتر ده بياني ان شاء الله تعالى اكن حديثنا 40 daga cikin hadisai na littafin 40 hadis littafin al-imam yahya bin sharaf an-nawawi mai rasuwa a shekarar hijira ta 676 shekaru 760 da suka shige rahimahullahu ta'ala. An ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga Abdullah ibn Umar Allah madaukaki ya kara masa yarda shi da mahaifinsa. Qala Abdullah ibn Umar yace akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi mankibi, manzon Allah ya kama kafada na, wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama kafadar Abdullah ibn Umar ta gabansa ba ta bayansa ba. Me ya dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama kafadar Abdullah ibn Umar? لانتباه المخاطب لحضور قلبه saboda jawo hankalin wanda za a yi masa magana. Wannan yana daga cikin hikimar da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana daga cikin hikimar karantarwar manzon Allah. Annabi yana da wasu hikimomi na karantarwa. Dalilin da yasa ya kama kafadansa kafin ya mar magana saboda jan hankalinsa. Idan ya kama kafadarsa sannan ya masa wata magana, wannan maganar za ta zauna a zuciyarsa saboda ko da yaushe ya tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora hannunsa mai albarka a bisa kafadarsa. Wannan zai sa ya yi riko da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa a wannan lokaci. Ba shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma irin hakan ba. Kamar misali akwai Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi bin Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Yana bayani tahiyya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da shi. Lafuzzan tahiyya at-tashahhud. Ya ce allamani rasulullahi at-tashahhuda. Manzon Allah ya karantar da ni tahiyya. Sai ya gaya ma almajiransa. Kaffi baina kaffaihi. A lokacin da manzon Allah ya karantar da ni tahiyya sai da ya kama hannuna ya rike da hannuwansa guda biyu, ya kama tafin hannuna ya saka a tsakanin tafukan hannuwansa guda biyu, sannan ya karantar da ni. Kaga rike hannunsa din nan abu ne muhimmi ga Abdullah ibn Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa, ya kama tafin hannunsa da tafukan hannuwansa guda biyu ya rike. Wannan yana nuna muhimmancin Abdullah ibn Mas'ud wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka yasa maganar da manzon Allah ya gaya masa a wannan lokaci ba zai manta ta ba. Shi yasa Abdullah ibn Mas'ud ya ce kama yu'allimuni surata min al-Qur'an, kamar yadda manzon Allah yake karantar da ni surata al-Qur'ani. haka ya ba da muhimmanci wajen karantar da ni lafuzzan tahiya yace min attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hadisin yana sahih al-bukhari sahih muslim irwa'ul galil hadisi na 321 yana daga cikin lafuzzan tahiyya wadanda suka fi inganci daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yakan yi haka masahabbansa saboda jan hankali irin hakan ne ya auku ga Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar yace akhadha rasulullahi bi mankibi manzon Allah ya kama kafada ta wa qala kuma yace kun fid dunya ka annaka garibun ka kasance a duniya kamar kai bako ne aw abiru sabilin ko kuwa mai ratsa hanya mai tafiya mai wucewa a hanya shine abiru sabilin ka kasance a duniya kamar kai bako ne ko kuwa mai wucewa akan hanya wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abdullah ibn Umar wanda ya rawaito hadisin yace wa kana ibnu umar radiyallahu anhuma tunda wasiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma abdullahi ibn umar shima sai yana wasiya ga almajiransa ya kulu yana cewa idza amsayta fala tantadhir as-sabah idan yammaci ya same ka to kada ka jira safiya wa idza asbahta fala tantadhir al-masa idan ka wayi gari to kada ka jira yammaci idan yamma ta same ka kada ka jira safiya idan safiyar ta same ka kar ka jira yammaci wa khudh min sihhatika limaradika ka rike amfani na lafiyarka dan lokacin rashin lafiyarka wa min hayatika ka rike amfani na rayuwarka limautika domin mutuwarka wannan wasiya ce ta sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi kansa annabi ya masa wasiya hadisin rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari yarwaytu hadisin kitab ar-riqaq ina babu qawlin nabiy kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabilin hadisi na 6416 wannan hadisin yana sunan at-tirmizi hadisi na 2267 ya zo da ƙari a riwaya ta al-imam at-tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi ibn umar kun fi dunya ka annaka garibun ka kasance a duniya kamar kai bako ne aw abiru sabili ko mai wucewa kan hanya mai ratsa hanya sai ya ce masa wa udu nafsaka fi ahli alquburi ka rika kirga ranka cikin mazauna kaburbura annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka hadisin yana sunan ibn majah hadisi na 4112 riwaya ta al-imam ibn majah nan ma an samu ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi ibn umar ya abdullah ya kai abdullah kun fi dunya ka annaka garibun ka kasance a duniya kamar kai bako ne aw ka annaka abiru sabilin ko kuwa kamar kai mai ratsa hanya ne wa udu nafsaka min ahli alquburi kuma ka rika kirga ranka cikin mazauna kaburbura idan ana lisahin matattu to ka sanya ranka a cikin su al-imam ibn hibban ya rawaito hadisin shi ma fi sahihihi yada kitabur raqa'iq babul faqri waz-zuhdi wal-qana'a hadisi na 703 da kuma al-imam an-nasa'i al-littafin sa sunan al-kubra anasa riwaya al-imam an-nasa'i an ibn umar qala Abdullah ibn Umar yace akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi ba'd jasadi manzon Allah ya kama wani sashin jikina bai bayyana ina ne ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rike wani sashin jikina fa qala sai yace o ubudullaha ka annaka tarahu Abdullah ibn Umar ka rika bauta ma Allah kamar kana ganin sa wa kun fi dunya ka annaka garibun kuma ka kasance a duniya kamar kai bako ne aw abiru sabilin ko mai ratsa hanya Al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito hadisin a cikin As-Sunan al-Kubra hadisi da 6614. Haka nan wannan isnadin ya sake kawo shi a littafin sa da ake kira Shu'abul Iman hadisi na 9571. An samu kari a nashi lafazi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'adud nafsaka fi ahli al-quburi, wa'adud nafsaka maimakon wa'udda nafsaka min ahli al-quburi. Nan ya ce wa'adud nafsaka fi ahli al-quburi, ka rika kirga ranka a cikin mazauna kaburbura. Shine mujahid bin Jabar tabi'i ne. Abdullah bin Umar yana gaya masa wannan magana. Sun maqbala alayya ibn Umar, al-Imam Mujahid yace sai Abdullah ibn Umar ya fuskance ni, ya juyo ya fuskance ni. Fa qala, sai yace ya Mujahid, ka ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min ko? Idza amsayta, to ni kuma ina gaya maka, in yamma ta same ka, fala tuhaddis nafsaka bi sabai, kada ka yi ma ranka zancen gobe da safe zai same ka kana cikin masu rai. Inji Abdullah ibn Umar yana ma almajirinsa Mujahid bin Jabar wasiya, kamar yadda manzon Allah ya masa. Wannan riwaya tana Hilyatul Awliya, littafin Abu Nu'aym, mujallal na uku, shafi na 301. Haka nan akwai riwaya ta al-Imam at-Tabarani, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'adud nafsaka fil mauta, ka rika kirga ranka cikin matattu maimakon cikin mazauna kaburbura. Manzon Allah ya ce ka rika kirga ranka a cikin matattu kamar ka mutu ne. Haka nan al-Imam al-Bagawi ya rawaito hadisin a littafin sa Sharh as-Sunnah, da al-Imam Ahmad a littafin Kitab az-Zuhdi, wa udda nafsaka fi ashabi al-quburi, ka kirga ranka cikin ma'abota zama a kaburbura. Al-Imam Muhammad bin Abdullah at-Tibi, wani malamin hadisi ya rasu hijira na da shekara 743, kamar shekara 693 da suka shige rahimahullahu ta'ala, bayani cikin Fathul Bari, bayanin sa yana cikin Fathul Bari na Ibn Hajar, sharhin wannan hadisi na Abdullah ibn Umar, mujallad na 13, shafin 234. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abdullah ibn Umar maganganu guda biyu. Ka lura da wannan hadisin da kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam magana biyu ya gaya ma Abdullah ibn Umar. Na ɗaya, kun fi duniya ka annaka gare, ka kasance a duniya kamar kai baƙo ne. Na biyu fa, au abiru sabili, ko kuwa mai ratsa hanya. To, ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuwa, kar ka ɗauka lishakki, saboda shakka ce, ballit takhyir, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zaɓi ne. Wato, rayuwarka Abdullah ibn Umar ta kasance ɗayan biyu. Shabbaha an-nasi kas-salika bil garibi alladhi laysa lahu maskanun yawihi. Idan aka ce ka kasance a duniya kamar kai baƙo ne, ai, mutanen gari kashi uku ne. Akwai ainihin ɗan gari, akwai baƙo, sannan akwai matafi wanda ya zo wucewa zai yi, ba zai tsaya ba. Don haka mutane uku ke zama gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya ɗauki ransa ya misilta ransa da ainihin siffa ta mazaunin gari. Mazan Allah bai bashi misali da wannan ba, sai ya ɗauko misali guda biyu. Ya ce, na ɗaya, ka kasance a duniya kamar kai baƙo ne, kar ka ɗauki kanka kamar ɗan gari, kar ka ɗauki kanka kamar mazaunin gari, ka ɗauki kanka a matsayin baƙo, wato wanda ba garinsa ba ne, akwai ranar da zai bashi. Wannan shi ne misali na farko. Yana da ɗan sauƙi, saboda akan samu baƙo ne, annal gariba kan yaskun fi baladil gurba, akan samu baƙon da har ma yakan sai gida, ai, akan samu baƙon da yakan kama hayan gida. Saboda haka rayuwarsa tana da ɗan sauƙi, amma duk da haka ba a kiransa ɗan gari. Ba kamar ɗan gari ba ne, ba kamar mazaunin gari ba ne. Idan aka ce wani baƙo ne, akwai abin da ba zai yi ba sai ɗan gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka misilta kanka a rayuwar duniya kamar kai baƙo ne, ba mazaunin gari ba. Na'am, ana iya samun wato baƙon da ya samu siffa irin ta mazauna gari. To, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi misali na biyu. Wannan misalin na biyu shine, abiru sabilin, mai ratsa hanya. Hanya ce tafi ta gari, shi dama ba nufinsa bane ya zo garin. Abinda ya sa ya fito ta garin saboda hanyar ta ratsa garin, ko da ya zo garin ba tsayawa ya yi ba wucewa ya yi. To kaga wannan misalinsa ya fi tsanani. Misalinsa ya fi tsanani, wanda ya zo zai wuce gari ko tsayuwa bai yi, ka tsare shi a hanya ka cewa daga gidan sayarwa, shi dama ba garin zai tsaya ba, wucewa zai yi, saboda haka maganar mahalli a gare shi ma bai taso ba. Allah ya samu gane. Batun a samu mahalli ko wani abu da ya shafi zaman gari bai ma taso ba. Al-Imam Muhammad ibn Abdullah al-Tibi ya ce, bi khilafi abir as-sabil al-qasid li baladin shasi'in. Mutum ne tafiya ta biyo da shi ta gari, hanya ta bi da shi ta gari, sannan inda ya nufa wurin yana da nisan gaske. Tafiyar tana da tsawo. Wa bainahuma awdiyatun murdiyatun wa mafawizun muhlaka wa qita'u tariqin. Sannan hanyar da yake tafiya a kanta din nan tana da fitintinu masu yawa. Garin da zai je da nisa, hanyar tana da fitintinu da yawa. Sannan akwai kwari, akwai ƴan fashi ma a hanya, akwai miyagu iri-iri. Saboda haka sai ga hanyar ta biyo da shi ta wannan gari, shin zai tsaya a garin? Ba zai tsaya ba. Saboda me? Saboda hangen tafiyar da take gabansa. Fa inna man sha'nahu haza la yuqimu lahdha. Yace ko da minti ɗaya ba za ka yi a garin ba, saboda dama ba nufinka bane zuwa garin. Wala yaskunu lamha, ko da wato na kiftawan ido ba zai zauna a garin ba. Wa min samma, wannan dalili yasa shi Abdullah bin Umar ya fahimci misalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abdullah bin Umar wasiya, don haka yasa nan take yana gaya ma al-Imam Mujahid, sai shi ma ya dora da nashi wasiyar ga al-Imam Mujahid. Yace to ni na fahimci wasiyar manzon Allah. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine kada in mayar da duniya wurin zama, in dauki kaina a matsayin matafi, a kullun in rika tunanin ni din nan ba mai zama bane, tafiya ne ta kawo ni kuma za ta wuce ni. Sannan in ma da hali to a dauki zaman duniya gaba ɗaya kamar hanya ce ta bi da kai, saboda haka baka ma kula da ita. Damuwarka ita ce ina ka dosa, shine abin da manzon Allah yake nufi. Damuwarka ita ce ina ka dosa. Wannan hadisin na Abdullah ibn Umar yana cikin nassosi na shari'a waɗanda suke tsawatar wa musulmi game da wato tsawwala buri a rayuwarsa, da manta ajali, mutum ya manta makomarsa. Wannan hadisi babu shakka yana cikin hadisai waɗanda suke da muhimmanci ta wajen bayani akan wato takaita buri ga rayuwar musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani cikin suratul hijr a farkon sura aya ta uku. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lam. Allah yake ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kyale su su yi ta ci suna dan jin dadin rayuwa, sannan wa yulhihimul amal, buri ya shagaltar da su, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Ka kyale su su yi ta ciye-ciye, su rika shagali a duniya, buri ya shagaltar da su. Fa sawfa ya'lamuna, da sannu za su sani, inji Allah madaukaki. Allah ya samu gane. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa ma ahlakna min qaryatin, babu wata alqarya da muka halaka, illa walaha kitabun ma'lum, face dama can tana da ajali sananne da aka rubuta. Babu wata al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka, face tuntuni dama an rubuta ranar kaza ga watan kaza, a minti kaza, awa ta kaza, za a halaka mutane kaza. Inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ma tasbiqu min ummatin ajalaha, babu wata al'umma da za ta tsere ma wannan ajalin da Allah ya rubuta. Wa ma yasta'khiruna, kuma ba su jinkirta shi. Dole ne abin da Allah ya tsara shi zai auku ga dan adam. Da'ahum ya Muhammad yashtagiluna biduniyahum, ka kyale su ya kai Muhammad su shagalta da rayuwar duniya, su yi ta auka ma tunanin za su yi tsawon rai, tunanin za su yi tsawon rai. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa yulhihimul amal, burace-burace su shagaltar da su da buri da fata. Abubuwa guda biyun nan suna da hadari ga rayuwar mutum. akwai bambanci tsakanin buri da fata. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalmar al'amalu kamar yadda ya zo a farkon suratul hijri wa yulhihimul amalu, ya yi amfani da wannan kalma ita ce buri, buri ya shagaltar da mutum. Sannan wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da kalma ta at-tamanni, an same shi cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine fata. Me ya bambanta tsakanin buri da fata? Malamai suna cewa abinda ake nufi da buri shine tamanin samun wani abu, son a samu wani abu, kuma akwai tamanin za a samu, shine ana fata. Ana son a samu wani abu kuma akwai tamanin za a samu, akwai alama, akwai sababin da ke nuna za a samu abin, wanda shi ake nufi fata. Amma baka riga ka samu ba, za a ce wane yana fatan ya samu kaza. In aka ce yana fatan ya samu, akwai alamar zai samu, akwai tamani, amma bai samu ba. Tunda bai samu ba, bai zama nashi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya datse fata. Kaga fata, kana da tunanin zaka samu, kana da tunanin zaka samu, shi ake nufi fata. Amma baka riga ka samu ba, shi kansa fatan ma Annabi ya datse shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya datse shi. Wannan shine fassaran Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar yace idan yamma ta same ka, to kar kai tunanin safi zai same ka. Kaga ya datse maka fata. Fata shine kana rike da wani sababi na cewa zaka samu abin da kake so, amma kuma baka riga ka samu ba, shine fata. Amma buri fa, buri shine son ka samu wani abu, son ka samu wani abu, sannan babu tamanin za a samu. Wannan shine buri. Kana son ka samu abu kuma babu tamanin za a samu, wannan shine buri. Don haka zaka rika kwana da tunanin kai miloniya ne, ka rika kwana da tunanin ka zama sarkin garinku, kuma komai unguwa baka samu ba. Wannan shine buri ko? Yana buri, a ce wane yana buri, ba shi da alamar ma zai samu abin, amma kuma ya damu kansa yana wannan tunanin, babu alamar za a samu, wannan shine buri. To buri ya fi hadari ga mutum fiye da fata. Ita fata tana da sauki, rayuwar mutum baya rabuwa da fata, saboda sababi ne. Abinda ya zamanto sababi na zaka samu wani abu, kana rike da sababin, sai a ce kana fatan zaka samu abin. To da burin da fatan gaba ɗayansu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dace su. Ka duba Fathul Bari mujalladi na 11 shafin 242. Al'amalu raja'u ma tuhibbuhu an-nafsu min tuli umrin wa ziyadati gina. Don haka idan aka ce ka kyale su, Allah ya ce ma Annabi Muhammad, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu, ka kyale su su rika ciye ciye suna shagali, buri wato ya shagaltar da su. Me ake nufi da buri ya shagaltar da su? Shine burin cewa za su yi tsawon rai. Kana tunanin nan gaba zaka kai shekara 10 ko 20 ko 30 ko 40 ko 50, saboda haka baka sa mutuwan kwanan nan la, ka tura rayuwarka ta yi nisa. Sannan kana ta tunanin za ka samu dukiya ziyada to gina. Raja'u ma tuhibbuhu an-nafsu min tuli umrin wa ziyadatu gina, wa huwa qaribul ma'na min at-tamanni. Don haka shi buri da fata suna da kusancin ma'ana. Yace al-farqu bainahuma anna al-amala ma taqaddama lahu sababu. Idan aka ce fata, akwai sababi tare da shi, wa tamanni bi khilafihi. Amma buri fa, ba shi da wani sababi. Babu sababi illa kawai shedan ke sa maka wannan tunanin. Me yasa shedan ke sa wa mutum buri a zuciyarsa? Don ya hana shi tunanin mutuwa sana nan kusa. Babban riba shedan kenan. Saboda idan hankalinka ya koma ga ya zan samu kaza nan da shekara 10 ko nan da shekara 20, to maganar tunanin mutuwa bai fita ma taso ba, bare ma kai mata tanadi. Don haka yace la yanfakul insanu min amali. Malamai suna cewa shi fata mutum bai rabuwa da ita, saboda sababi ne. Fa in fatahu ma amalahu awwala ala tamanni. Amma idan fatan ta kubuce fa, idan fata ta kubuce kuma sai mutum ya koma ga buri, idan fata ta kubuce sai mutum ya koma ga buri. Don haka yasa shi dan adam idan ya rasa nasara a yunkurin sa na farko, yunkurin farko wannan fata ne, idan bai ci nasara ba sai ya koma ga buri. To burin halakarsa tafi yawa, saboda shedan ke controlling din sa. Don haka zaka ga rayuwar kafirai gaba ɗaya akan buri take. rayuwar kafirai gaba ɗaya akan buri take. Mutum yana tunanin ina son in yi mulki nan da shekara goma, ya zan tsara, kaga buri ne ko? To don haka yana iya komi akan haka, yana iya komi. Amma rayuwar musulmi tana da bambanci. Rayuwar musulmi ta fi kama da ta'allaka da sababi, shine abin da ke zama fata. Yana cewa wa yuqalu al-amalu iradatu ash-shakhsi tahsilu shay'in yumkin husuluhu, duk abin da ya zama zaka iya samun sa, kuma akwai alamar za a samu, akwai tamanin samu, shine fata. Fa idza fatahu tamannahu, amma idan baka same shi ba fa sai a ce wani buri yake. Don haka shi buri ga dan adam halitta ne, buri da fata ga dan adam halitta ne. Kokari zaka yi kai fada da su, babu mutumin da ke kubuta daga wannan sai wanda Allah madaukaki ya kare. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya harumu ibnu adam, dan adam yana tsufa, wa tabqa minhu isnatani, amma abu biyu suna raguwa tare da shi. Dan adam yana tsufa amma halaye guda biyu suna nan suna tare da shi. Na farko alhirsu, shine kwadayi, sannan na biyu al'amalu, buri. Buri yana tare da shi saboda shedan yana tare da shi. Shedan bai rabuwa da kai sai ranar da ka bar duniya. Don haka fata tana tare da tsoho, buri yana tare da tsoho, kamar yadda yake tare da saurayi. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 8173. Akwai riwaya ta Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu qalbul kabir shabban fisnatayn, zuciyar babban mutum, zuciyar tsoho ba ta gushewa, tana da kuruciya a cikin halaye guda biyu. Wato koda mutum ya tsufa, zuciyarsa tana nan tare da kuruciya. Zuciyar tsoho tana nan tare da kuruciya cikin halaye guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, na daya fi hubbid dunya, ta wajen son duniya. Na biyu fa tulil amali, tsawon buri. Da buri da son duniya, waɗannan suna nan tare da mutum koda ya tsufa. Hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 6420. Kuma akwai riwayar Abu Huraira har yanzu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaykha yahramu wa yab'u jismu, mutum yakan tsufa jikinsa ya zamanto yayi rauni. Zaka ga mutum yana tafiya a sunkuye, ba mamaki ma bai tafiya sai da sanda. In ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutum ya tsufa, idan aka ce ya haramu, ya zama tsoho tukub, irin tsufar da manzon Allah yake addu'a kada Allah ya kai shi gare ta, tsufar da mutum zai galabaita ya zama jidali ga masu kulawa da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk da haka tsoho yakan kai ga irin wannan matsayi, wa qalbuhu shabun ala hubbi isnayn, amma zuciyar wannan tsohon tana nan da kuruciya, tana son abubuwa guda biyu. Na ɗayansu shi ne tulil hayati, duk tsufan tsoho yana son a ƙara mar tsawon rai, bai son ya mutu. Wa hubbil mali, da kuma son dukiya. In ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 9906, yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 3749. Akwai ma hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakbaru ibnu adam, dan adam yana girma, wa yakbaru ma'ahu isnani, yakbaru ibnu adam wa yakbaru ma'ahu isnani, dan adam yana girma, abubuwa guda biyu suna girma tare da shi. Me hadisin yake nuna maka? Akwai bambanci tsakanin wannan hadisi da sauran. Wannan hadisin yana nuna cewa wato burin tsoho ya mafi na saurayi. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawan girmanka yawan burin da kuma yake shiga zuciyarka. Saboda me? Kana dada matsowa kusa da kabari, shedan kuma yana dada ƙara kaini wajen batar da kai. Saboda haka dole ne burinka ya fi yawa akan burin da ya sa a zuciyar saurayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana girma, sannan halaye guda biyu suna girma tare da shi, suna ƙara girma fiye da da. Hubbul mali, son dukiya, wa tulil umri, da tsawon rai. Shi ma hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 6421. Bare ma ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alama ce ta ƙarshen duniya idan duniya ta zo ƙarshenta, to kusan dukkan ɗan adam yana samun wannan musiba, hatta waɗanda ke da sani na addini Allah subhanahu wa ta'ala ba a rasa waɗanda ya kare, amma mutane yana zama bala'i tattare da jama'a game da buri. Hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda manzon Allah yake cewa iktarabati sa'atu sa'ar ƙarshe in ta matso wala yazdadu nasu ala duniya illa hirsan, mutane ba su ƙara komai ma duniya face ƙara kwaɗayi da ƙoƙarin tara ta. Idan duniya ta zo ƙarshe, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kusan ƙarshen duniya, to kai ka ce gasa ce musulmai ma suke wajen ƙoƙarin tara duniya. Sai manzon Allah ya ce to kuma wala yazdaduna minallahi illa bu'da, ba sa ƙara komai dangane da kusancinsu ga Allah face daɗa nisantarsa. Wato duk sa'ilin da kwaɗayinka ma tara duniya ya yi yawa, to ka kwanda sanin cewa ka daɗa nisantar Allah fiye da da. Allah ya kare mu. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1510. Don haka duk wani abin da zai mantar da ɗan adam matsowar mutuwa, to wannan ana ɗaukansa abin da ke zama sababi na hasarar ɗan adam game da lahirarsa. Yana da kyau mu san da wannan. Duk abin da zai sa ka manta za ka mutu, mutuwar ma nan kusa ba wai nesa ba. Duk abin da zai raba ka da tunanin mutuwarka ta zo kusa, to malamai suna ɗaukan shi wannan abin yana daga cikin sabubba da ke sa mutum ya asarar lahira. Wannan nasi ne na Alkur'ani. Ya ayyuhallazina amanu, a suratul hashr aya ta 18, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. Farkon abin da Allah maɗaukaki ya faɗa, ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah, ku kiyaye Allah. Kalmar farko sai ya ce me? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi, lallai kowane rai ya riƙa duba abin da ya gabatar domin haɗuwarsa da Allah a gobe kiyama. Kowane rai, inji Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur, lallai kowane rai, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi, kowane rai ya riƙa duba abin da ya gabatar domin gobe. Sai ya kawo abin da ya faɗa a farko, ya sake maimaitawa wattaqullaha, ku kiyaye Allah. Kaga magana ta zo tsakanin attaqwa, don haka yasa take da muhimmanci ga kowane musulmi. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha, don Allah ku maida hankali ga wannan. Ku kiyaye Allah, kowane rai ya dubi abin da ya gabatar domin haɗuwarsa da Allah gobe. Sai aka sake cewa ku kiyaye Allah fa, inna Allaha khabirun bima ta'maluna, Allah madaukaki masanin abin da kuke aikatawa ne, kuma zai ba ku labari. Duk abin da muke yi Allah subhanahu wata'ala yana da record ɗinsa, zai gaya mana. Me ya ce a gaba? Wala takunu kalladhina nasullaha, kar ku zama kamar waɗanda suka yi watsi da Allah, sun manta Allah. Saboda mai? Saboda sun tura ajalinsu gaba nesa, ba su ma tunanin mutuwarsa ta zo kusa. Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, don haka yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Allah ka samu cikin yan aljanna. Akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ya zo gare shi, ja'a rajulun ila nabi, wani ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Abdullah ibn Umar manzon Allah ya masa wasiya. Wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, allimni wa awjiz, ka karantar da ni kuma ka takaita min wasiyar da zaka bin. Ya rasulullah, ka koya min wani abu muhimmi ya zama wasiya, kuma wasiyar ta zama takaitacciya. Manzon Allah ya ce idza qumta fi salatika, in ka tsaya a sallah, fa salli salata muwaddi'in, to kai sallah, sallar ta mai ban kwana da duniya. Domin tayiwu ruku'un ƙarshe kenan a raka'ar ka ta ƙarshe, sujudar ƙarshe kenan a sujudar ka ta ƙarshe ta wannan sallah. La hawla wala quwwata illa billah. Manzo Allah ya ce wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu, duk maganar da zaka yi, in dai maganar akan ce wa na yi hakuri, in dai irin maganar akan ce wa na yi hakuri daga baya, to wannan magana ka batta. Duk maganar da za ta hito daga bakinka, in dai har akan nemi ba da haƙuri daga baya a irin wannan magana, to wannan magana kar ta hito bayanka. Domin me? Ta yiwu sai ka faɗa wa mutum baƙar magana, Allah ya amshi ranka. manzo Allah ya ce masa wa ajmi'il ya asa ala ma fi aidin nas, sannan ka hada dukkan kokarin da zaka yi na cire kwadayin abin da ke hannun mutane, inda dukiya ce da take hannun mutane ka cire kwadayin ta koma ga kwadayin abin da ke wajen Allah subhanahu wataala. Hadisin yana sunan Ibn Majah, yana silsilatu sahiha, hadisin 401. Wannan wasiya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan mutumi wanda Abu Ayyub al-Ansari ya bada labari. Kai la'akari da hadisin Abu Ayyub al-Ansari da kuma hadisin Abdullah ibn Umar, zaka ga ma'anar su kusan guda. Wato duk sa'ilin da ka tsaya sallah don Allah ka rika tunani, ba mamaki sallar ka ta karshe kenan. Ka rika tunani me hikimar haka, idan kana tunanin tayu ita ce sallar karshe, to a cikin ta za a nemi gafaran Allah, a cikin ta za a roki Allah aljanna, a cikin ta za a roki Allah subhanahu wataala ya yafe wa magabata da sauransu. Za a maida hankali ma wannan sallah ayi ta da kyau. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan wasiya, to ka rika tunanin kowace sallah ita ce ta karshe. Kaga wasiyar sa tafi tayi tsanani kamar yadda wasiyar Abdullah ibn Umar tayi tsanani, duk da cewa wasiyar da aka yi masa tafi karfi akan wasiyar Abdullah ibn Umar, saboda shi an ce mar kowace sallah ka rika tunani ita ce ta karshe. Me ake nufi gare ka? Kai musulmi, rayuwarka ta zamanto kullun tunaninka shine ba mamaki daga sallar isha'i din nan na bar duniya, sallar asubahi ta gobe ba da ni za a yi ba. Abinda manzon Allah yake so musulmi ya zamanto ko da yaushe yana tunanin sa kenan. Ka rika tunani idan aka yi sallar isha da kai tayu asubahi ba za a yi da kai ba. Ka rika tunani idan aka yi asubahi da kai tayu azhar ba da kai za a yi ba. Saboda duniyar da kake ganin ta nan ta dade a haka, kana ganin ta kamar gobewar haka ma haka take, wallahi ba haka bane. Wallahi ba kowa yake ganin duniya gobewar haka ba. Wallahi akwai waɗanda yanzu nan Allah yana amsan rayukansu. Sannan me ya bambanta ka da su? Abinda ya bambanta ka da su ajalinka ne bai yi ba. Allah ka sa mu cika da imani. Yana daga wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayanin Abdullah ibn Mas'ud, wanda malamai suka dauke shi muhimmin gaske. Yana sahihul Bukhari kitabur riqaq babun fil amal wa tulihi, hadisi na 6417. Abdullah ibn Mas'ud yace muna zaune da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai muka ga khattan nabiyyu khattan murabba'an, manzon Allah ya zana square a gaban sa, ya zana zane mai kusurwa hudu, zane mai kusurwa hudu, yana da four angle. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zana a ƙasa a gaban sa habbai, lokacin da ya zana wannan zane, wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu, sai manzon Allah ya zana wani zane ya ratsa wannan square din tsakiyarsa, wato daga gabansa sai ya ratsa wannan square din, wannan zanen da ya mai kusurwa hudu, ya ratsa shi ya tafi nesa, ya ma wuce ainihin zanen square din da aka yi, ya tafi nesa can. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Abdullah ibn Mas'ud ya ce, wa khatta khutatan sigaran ila hadha alladhi fil wasati, wannan zane guda ɗaya da aka ratsa wannan square din da shi, sai aka bi shi gefansa aka yi ta zana ƙananan zane ta dama da hagu. Wasu suna siffanta zanen da cewa ta dama ne, wasu na cewa ta hagu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai yi zane a gefansa. Abdullah ibn Mas'ud ya ce ya yi zane, wa khatta khutatan sigaran ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasati, wato ta gefansa a tsakiya ba ta waje ba, saboda square din an riga an zana square, sai aka zana zane guda ya ratsa wannan square din. To tsakan wannan zanen da ya ratsa square din, na tsakiyan square din nan ne aka zana ƙananan zane a jikinsa, ba ta wajen shi ba. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan zane, wa qala, sai ya ce, hadal insan, wannan shine mutum, wannan shine mutum. Ja Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da'iran wannan square, wato Allah subhanahu wataala da ya halicci dan adam ya masa da baibai, ya kewaye shi da kaddara. An riga an diba maka iya abin da zaka yi a duniya, an riga an diba tuntuni. Saboda haka duk wani abin da kake kana yi ne within that square, ba za ka taɓa fita ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sannan a wannan zanen da aka yi murabba'an zane mai kusurwa hudu din nan a cikinsa sai aka sa zane gefensa ta dama ta hagu da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bayani ga abdullahi ibn mas'ud da sauran sahabbai yace wa haza ajaluhu to ga mutum anan sannan ga ajalinsa anan ga ajalinsa daidai karshen wannan square din da aka yi ba zai fita wannan square ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa haza allazi huwa kharijun kun ga zanan nan da ya fita daga square ya tafi can nesa sahabbai suka ce mun gani sai yace amaluhu burin dan adam ne wato shi dan adam an riga an zana square din ba zai fita daga wannan zanan da aka yi ba amma burinsa ya ratsa wannan da'irar da aka yi mai hatta isa can inda ma ba iyaka babu iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to can shine burinsa wa hadhihi al-khutat as-sigar al-a'rab manzon Allah yace sannan cikin wannan square din kananan zanen da aka yi a gefen wannan guda din to kaddara ce mai bijiro ma dan adam hicincinu bala'i iri-iri wadanda za su tinkari dan adam within that square fa in akhta haza manzo Allah yace to kana tafiya fitintunan suna nan sun ratsa wannan da'irar da Allah madaukake diba maka idan ka ketara wannan to akwai wannan tafi ka ketara wannan kaddara da Allah ya tsara ma duniya wannan bala'in in ka ketare shi to akwai wajen bala'in kuma yana zuwa in ka ketara wancan bala'in akwai wani bala'in kuma yana zuwa in ka ketara wannan akwai wani bala'in yana tafiya inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in akhta'ahu haza in ya zama duka waɗannan kaddarorin da za su bijiro ma dan adam ya ketara su sai yace na hashahu haza to ga wani kuma yana tafi tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ma ya ketara gaba daya to ba zai fita wannan da'ira ba ajalin sa yana nan yana jiran shi ko babu jinya sai ka ji a cewa ne yana zaune ya mutu magana ta kare don haka zaka samu abubuwan da kan zama fitina ga dan adam a rayuwarsa suna da yawa zaka ga wani Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da yan fashi kai kuma Allah bai jarabce ka da wannan ba ka ketare wannan to don ka ketare fitina ta yan fashi akwai wata fitina kuma tana tafi aiko ba mamaki ka gamu da muguwar mata shi wani kuma ya ketare wannan ko ita ta hadu da mugun miji idan ma an ketare wannan akwai ambaliyar ruwa akwai girgizan kasa akwai hatsarin mota ga su dan fitina da yawa manzon Allah yace to in ma ka ketara su duka ajalin nanan yana jira don haka ba za ka ketara shi burin ka kuma gashi yayi nisa ibnu hajar al-asqalani yana sharhin wannan hadisi na abdullah bin mas'ud fathul bari mujallad 11 shafin 242 yana cewa wal murad bil a'rab al afat al arida lahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam yana da rai to baya kubuta da al a'rab wato sune kaddarori kadara da Allah madaukaki ya hukunta wace irin kadara kadara ta bala'i kadara ta fitina fitina tana iya samun ka in ma ka ketara baka gama ba in dai kana da rai to duniya mahallin jarabawa ne wallahi in ka ketare wannan wata na zuwa me ya dace da kai shine gyara tsakaninka da Allah subhanahu wataala wannan shine amma ita duniya ba gurin zama bane inji manzon Allah da so da ki akwai ranar barinta fa in salima min haza lam yaslam min haza in ma ka kubuta daga wannan kadara to baka kubuta daga wancan wa in salima min aljami idan mutun ya kubuta ma daga duka waɗannan fitintunu wa lam tusibhu afatun min maradin bai taba samun wata musiba na rashin lafiya ba ba taba jarabtarsa da rashin lafiya mai tsanani ba wani Allah ya jarabce shi ya rasa kafa wani ya rasa ido kai Allah bai jarabce ka ba to kuma wani fa jarabawa da aka masa faqdu malin yayi asarar dukiyarsa dama wadace ne daga baya talauci wani yana da muƙami Allah madaukaki ya amshi duk waɗannan fitintunu ne yace to in ma ka ketara su gaba daya baggatahul ajalu to ajali na nan wanda zai maka bazata kwatsam zai fado maka sai yace wal hasila abinda manzon Allah yake nufi shine anna man lam yamut bis sayfi mata bil ajali in ma takobi bai zama ajalin ka ba to ai ajalin yana tafi yace saboda haka wannan hadisi abinda yake mana ishara da shi ila al habd ala qisar al amali manzon Allah yana kwadaitar da mu ne mu takaita buri wal isti'dad li baghtati al ajali mu zama kullun muna shiri game da wato faɗowan ajalinmu, saboda ajalinmu yana iya zuwa a koda yaushe. Fala mufarra minal maut, don haka ita mutuwa babu hanyar gudu gare ta. Mutuwa ba a gudunta, dole sai ta samu ɗan adam. Muhimmin abu shine ka takaita buri, takaita buri shi zai sa ka kyautata makomarka a lahira, sannan zai taimaka ma wajen shiryawa ko da mutuwar ta same ka za ka yi kyakkyawan ƙarshe. Ba mutuwa ba ce abin tsoro, mahalicin mutuwa shi ne abin tsoro. Idan kana da kyakkyawan aiki wajen Allah subhanahu wa ta'ala, tsakaninka da Allah akwai kyakkyawar mu'amala, to wallahi mutuwa gare ka rahama ce mai girma, wanda in ta zo har ma cewa kake me kuke jira ne ba ku ɗauke ni ba. Kaga ka manta duk wata ni'imar duniya komai yawanta, wallahi in mutumin ƙwarai ne mutuwa ta sauko gare shi. Allah Allah yake ya tafi ya manta matansa, ya manta ƴaƴansa, ya manta dukiyar da ya tara, duk abin da ke da shi a duniya wallahi ya manta shi. Allah Allah yake a kai shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa ƙarshen mu ya zama haka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, ya sake bada labari game da matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ake kira Ummu Habiba. Matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Ummu Habiba, sunanta Ramlatu bintu Abi Sufyan, yar Abu Sufyan, Allah ya kara musu yarda. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habiba yar Abu Sufyan, matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zama tana da wata addu'a da take yi. اللهم متعني بزوجي رسول الله يا الله كباني جن دادي تكالي من مجينا كذا كربلانسا الدعاء انت تكي سبو ده تنا جن دادن زمادة النبي محمد الدعاء انت يتكي يا الله كالي من مجينا كركا كشيشي كباني جن دادي تكالي مجينا من زمان الله وبي أبي سفيان sannan ka bani moriyar rayuwa ta in ji daɗi ta kyale mahaifina Abu Sufyan, shi ma kar ka kashe shi. Wa bi akhi Muawiya, sannan ɗan uwana Muawiya, domin Muawiya ɗan uwanta ne, dukansu yaran Abu Sufyan ne. Tana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada ya karɓi ran Annabi Muhammad, kada ya karɓi ran mijinta, mahaifinta, da kuma ɗan uwanta. Ɗan uwanta shi ne Muawiya. Ranar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tana wannan addu'a, Allah karka kashe ni, Allah karka kashe mijina, karka kashe mahaifina da dan uwana. Manzo Allah ya ce innaki qad sa'alti Allah li ajali madruba. Ce Ummu Habiba, kina roƙon Allah ne game da ajali da an riga an yanke. Tuntuni an yanke wannan ajali. Wa ayyamin ma'duda, kwanakin an riga an kirga su. Maqsuma, kuma an gama rabawa. In ji manzon Allah, kwanakin da ni zan yi a duniya an riga an raba, an raba min nawa, ajalin an riga an ɗiba min, kwanakin da suka rage min an riga an bani. Haka mahaifin naki Abu Sufyan, an riga an ware mar ajalinsa, kuma kwanakin da suka rage masa an riga an ware. Haka ɗan uwanki Muawiya, lan yu'ajjila shay'un min zalika. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yu'ajjila shay'un qabla hilhi, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba gaggauta wani abu kafin lokacinsa ba, aw yu'akhkhira shay'un an hilhi, ko kuwa ya jinkirta wani abin da lokacinsa yayi. Don haka koda zaki ta wannan addu'a, addu'an nan ba shi da wani tasiri. Ce Allah ka bar wani karka kashe shi wannan aikin banza ne. Allah ya riga ya diba mare yawan kwanakin da zai yi a duniya, kuma dole zai tafi. Sai manzon Allah ya dada ya karantar da ita, saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan hikima, yana da hali na kirki, in ya maka kyauta sai ya ƙara. Manzon Allah ya mata nasiha, ki daina wannan addu'an, ki daina cewa Allah ka bar wani da rai, ba zai taɓa barin sa ba, Allah ba zai bar shi ba. Shine Bahaushe ke cewa Allah bai barin wani dan wani, a'a babu, an riga an ɗibi ajalin kowa, kuma in yayi zai tafi. Sai ce mata walau kunti sa'alti Allah, da ma a ce roƙon Allah kike yi, an yu izaki min azabin nari, ya tsare ki daga azabar wuta, au azabil qabri, ko azaban kabari, kana khairan laki wa afdal. Wannan addu'a ita ce fi alkhairi gare ki, ita ta fi falala. Ki riƙa roƙon Allah ya tsare ki daga azabar wuta a kiyama, ya tsare ki daga azabar kabari shi yafi miki sauki akan ki ce kada Allah ya kawo mutuwa dan ko mutuwa dole za ta zo wannan addu'an ba ta da tasiri don Allah ya riga ya gama al-Imam Muslim ya rawaito hadisin nan yana babu bayani anna al-ajal wal arzaq wa ghayraha la tazidu wa la tanqusu amma sabaqa bihi al-qadr hadisi na 2663 yana sahihu targhib hadisi na 3652 saboda haka arzikin dan adam an riga an gama hukuntawa ajalin dan adam an riga an gama hukuntawa al-Imam an-Nawawi karkashin wannan hadisi yace to da zaka yi tambaya mal hikmatu fi nahyiha an du'a bi ziyadati fil ajal li'annahu mafrugun minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ummu habiba ta riƙa roƙon Allah ya ƙara shekaru ma annabi koko ma mahaifinta ko dan uwanta annabi ya hana me yasa ya hana li'annahu mafrugun minhu saboda an riga an gama diba ma kowa shekarun da zai yi amma kuma nadbiha ila du'a bil isti'adha min al azab annabi sallallahu alaihi wasallam nadabaha ya kwadaitar ma ita iyalin nasa ta rika yin addu'a tana neman gafaran Allah ta nemi tsarin Allah game da azabar wuta da azabar kabari to ai azabar wuta da azaban kabarin ma annahu mafrugun minhu an riga an gama shi ma amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta wancan addu'a yace ta yi wannan me yasa an hana ta roƙon Allah ya ƙara ma wani yawan shekaru an hana ta amma kuma aka ce ki nemi tsarin Allah game da azaban kabari game da azaban wuta sai ya ce fal jawabu anna al-jami'a mafrugu minhu babu shakka duka an gama duka Allah ya riga ya gama ajalin kowa an gama inda za a binne ka an gama mala'ikun da za su yi maka tambaya an san su tambayar da za a maka ma an sani makomar ka ma an sani wanda ita ce aqidar ahlus sunna saboda hadisi da ayoyin alqur'ani al-jami'u mafrugun minhu komai Allah ya gama shi to amma kuma ita addu'a fa bin najat min adabin nar wa min adabil qabr yin addu'a ibada ce kaga kenan idan aka yi addu'a kana addu'a Allah ka tsare daga azabar kana ibada ne ga Allah subhanahu wataala saboda haka idan manzo Allah ya mata umarni ki rika roƙon Allah ya tsare ki daga azaban kabari ko azaban wuta kaga wannan addu'an da za ta rika yi ibada ce gare ta a wancan addu'a da za ta yi Allah subhanahu wataala ya ƙara ajalila babu inda aka ce Allah zai ƙara saboda haka bai da tasiri babu inda sunna ta karantar kai addu'a Allah ya ƙara ma wani tsawon raila misali kamar yadda take yi amma aka ce ki yi addu'a Allah ya tsare ki daga azaban kabari azaban wuta yin addu'a a haka din shine alamar mai samun tsira a kwanciyan kabarin kamar yadda manzon Allah yake cewa i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aikin naku shi yake nuna makomar mutum aikin naka shi yake nuna makomarka an riga an gama babu shakka dan aljanna dan wuta amma aikinka shi yake nuna makomarka saboda haka idan kana addu'a Allah ka tsare ni daga azaban kabari Allah ka tsare ni daga azaban wuta yana nuna alamar Allah subhanahu wataala kana cikin waɗanda ya ba su tsaro game da azabar wuta da kuma azaban kabari wa amma du'a'u bi tulil ajal amma kai addu'a a ƙara tsawon rai fa laysa ibada wannan ba ibada bace inji al-Imam an-Nawawi wannan ba ibada bace don haka yana da kyau mu gane kwadayi game da tsawon rayuwa shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ita ummu habiba ishara da shi cewar ayi addu'a Allah subhanahu wataala ya kara ma wani tsawon rai yana daga abinda manzon Allah yake hana mu shi musulmi kullun ya rika tattali game da ajalin da Allah ya diba masa ba wai ya sakankace game da rayuwa ta duniya ba sakewa game da rayuwar duniya wannan ba siffar musulmai bace siffan kafirai ce wannan shine abinda ayoyin alqur'ani suka nuna mana kamar misali suratul baqara aya ta 94 zuwa da 6 Allah subhanahu wataala yana magana game da banu isra'il qul in kanat lakum darul akhirah inda allahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al mauta in kuntum sadiqina walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin sai ya ce ne wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati za ka samu Yahudawa sun fi kowa kwaɗayin su zauna a duniya, sun fi kowa kwaɗayin tsawon rai. Wa minal ladina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin, ba Yahude guda yakan yi burin a ce da zai yi shekara dubu a duniya bai mutu ba, da zai yi shekara dubu sai ce wa ma huwa bi muzahzahihi min al azabi wa ma huwa bi muzahzahihi min al azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu, wannan ba zai kare shi ba daga azabar Allah subhanahu wataala dan an bashi tsawon rai din. Don haka tsawon rai ga dan adam ba shi da wani tasiri, gajartan rai ga dan adam ba shi da wani tasiri, abinda ke da tasiri shine yanda ka samu Allah makomarka a lahira. Don haka yasa malamai sun fahimta ba wai ka dade a duniya ne muhimmi ba, ka samu kyakkyawan karshe shine muhimmi, ba wai ka dade a duniya shine muhimmi ba, ka samu kyakkyawan karshe shine muhimmi. Don haka ko da ka dade din mutuwa tana tafi, yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratu shu'ara aya ta 204, afara'aita in matta'nahum sinin. Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Muhammad, shin kana gani da za mu ba su jin daɗi na shekaru, mu ƙara musu shekaru ɗin, ai ta baka shekarun. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun, abinda aka musu alƙawarin nan sannan kuma zai zo, ko sannan abinda aka musu alƙawari na mutuwa sai ya zo musu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma agna anhum ma kanu yumta'un, duk dadin da aka ba dan adam ba zai amfane shi ba. Shi yasa kaga idan mutuwa ta zo, to ba a lissafin gidanka da motarka da kayan sawanka sai ma an tube, sai an tube kayan ma da ke jikinka, sai an tube. Idan masu jana'izarka suna da hankali, to likafanin ma ba za su sa mai tsada ba, dan in sun sa mai tsada to ba su da hankali, barawo zai bi kabarin ko ya tone ya cire. Saboda haka abin da yafi dacewa da kai shine likafanin ma a sa ma alawayyo wanda bai da tsada. Me yasa? Saboda kada barawon likafani ya tone musu gawa. Saboda haka dole abin ne ka haka, ko takalma ba a sa ka da shi, da motar da gidan da dukiyan ka basu, har mukamin ka bashi. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce ko da mun ba ku tsawon rai din, wannan alƙawarin na Allah ba zai tashi ba sai mutum ya mutu. Da ma za a baka tsawon rai, afara'aita in matta'nahum sinin, a baka shekaru dewa. Sun maja'ahum ma kanu yu'adun, abinda aka musu alƙawarin sa ya zo musu daga baya shine mutuwa. Ma agna anhum ma kanu yumta'un, jin dadin da aka ba su a duniya bai kasance ya wadatar da su ba. Saboda haka dan an baka rayuwa mara tsawo bai hana ka shiga aljanna, dan an baka rayuwa mai tsawo bai hana ka shiga aljanna, dan an baka rayuwa mara tsawo bai hana mutum ya tafi wuta. Haka ma rayuwa mai tsawo ba shine muhimmi ba, yaya ƙarshen rayuwarka ta zo, wannan shine muhimmi. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Abdullah ibn Umar ishara da wannan muhimmin abu shine tuna mutuwa. Tuna mutuwan shike sa kai ma kanka tanadi, yawaita tuna mutuwa shike sa mutum yawa kansa tanadi, yayi ma kansa tanadi. Don haka yasa in kana bin tarihin mutanen kwarai, zaka ga ba su ma sha'awar tsawon rai din, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rayuwar da Allah ya diba ma al'umma sa tsakanin 60-70 ne, tsakanin 60-70 ne. Inda a ce tsawon rai yana da wani muhimmanci, da manzon Allah ya roki Allah ya kai 100 ko, amma ba muhimmi bane. La, Allah ya taimaka maka kai tanadin alkhairi a yan shekarun da Allah madaukaki ya baka, wannan shine muhimmi. Dan an baka kadan bai wani tasiri, bai hana mutuwar ta zo, sannan kuma dan an baka mai tsawo ba zai hana mutuwar ba, babu wanda zai dawoma a duniya. Akwai hadisin Abu Huraira wanda ya bada labari game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana cewa ja'a malakul maut ila Musa alaihi salam, mala'ikan mutuwa ya zo ga Annabi Musa alaihi salam. Fa qala lahu, lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo sai ya ce ma Annabi Musa alaihi salam, ajiba rabbaka azza wa jalla, ka amsa kiran mahaliccinka mabuwayi mai buwaya da daukaka. Falatama Musa aina malakil mauti fafaka'ahu, Annabi Musa alaihi salam ya mari fuskar mala'ikan nan ya huda mar ido, wato idon sa ya tsiyaye, idon sa guda ya tsiyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faraja'a malakul mauti ila Allah azza wa jalla, mala'ikan mutuwa ya koma ga Allah mabuwayi da daukaka fa qala sai yace innaka arsaltani ila abdillaka ya Allah ka aike ni zuwa ga wani bawanka la yuridul mauta shi wannan bawan da ka aike ni zuwa gare shi bai son mutuwa baya nufin ya mutu wa kad faqa aini kuma gashi ma har ya tsiya yadda idan da wato ya fasa min ido akwai riwayar da tazo da cewar yace ma Allah walaula karamatuhu alayka in ba dan darajar wannan bawan da yake da ita wajenka ba la anuftu bihi da na wahal da shi lokacin mutuwa la shakkaktu alayhi da na kuntata masa shi mala'ikan yake gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan riwayar mata inganta tana mukhtasar al-ulwi hadisi shafi na 75 a wata riwayar yace inna malakal mauti mala'ikan mutuwa kana ya'tin nasa ayyanan ya kasance yana zuwa kirikiri ga mutane wato a zamanin da inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ikan mutuwa yakan zo ga mutane a fili ya'tin nasa ayyanan fa ata Musa ibn Imran yazo ga annabi Musa dan Imrana salawatullahi alaihi falatamahu Musa alaihi salam annabi Musa sai ya buge shi fa faqa'a ainahu ya fasa mar ido faradda Allahu azza wa jalla ainahu Allah ya mayar masa da idanunsa wa qala sai ya ce mar irji ila abdika koma ga bawana ga sako ka kai masa don haka sai mala'ika ya dawo ga annabi Musa alaihi salam yana zuwa ya taras da annabi Musa yace masa to Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni gare ka me sakon Allah sakon Allah shine a maka tambaya al hayata turidu rayuwar duniya kake so shine tambayar da Allah yace in maka to idan rayuwar duniya kake so ga amsa in kunta turidul hayata idan ka kasance kana son rayuwa ce ta duniya fa ba'yadaka ala matni thawrin muturu wato irin babban saniya bijimin saniya ka dauki hannunka ka dora wato a bayansa ka dora a fatar bijimin saniya wanda yake rikakke abinda Allah subhanahu wata'ala yace shine fama wa rati yaduka min sha'rihi duk gashin da hannunka ya rufe kansa to sai a kirga yawan gashin fa innaka ta'ishu biha sana an baka shekara guda a madadin wannan gashi to ita kanta duniyar ai tana da karshe bare shi gashin da aka diba adadin shekarun da aka bashi gurgudun tafin hannunsa wanda gashin da tafin hannunsa ya rufe to da yake annabin Allah ne dama mai ilimi ne yana rufe baki sai yace summa maza bayan sun kare me zai biyo baya inji annabi Musa da su kare aiko zara bai barin dami yau da gobe take annabi Musa yace summa maza sai me kala sai yace al-mautu zan dawo kala sai yace fal'ana min qarib to amshe ne a yanzu kurkusa ma ba sai an yi nisa ba ka amshi raina wannan hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim ibnu hajar ya kawo bayanin al-imam ibnu khuzaima babban malamin hadisi ne yayi bayani kaga kenan an samu wadanda suka yi suka ga wannan hadisi tun zamanin farko sama da shekara 1000 da ya wuce al-imam ibnu khuzaima yace an kara ba'dul mubtadi'a hadha alhadith akwai wasu musulmai amma wadanda ke da aqidar bid'a wadanda suke musanta wannan hadisin suna cewa hadisin bai inganta ba kuma ba gaskiya bane saboda hadisin yana da isnadi wanda ya kai makura ta wajen inganci wa qalu suna cewa in kana Musa arafahu to idan annabi Musa tunda annabin Allah ne ya gane mala'ika ne yazo faqad istakhaffa bihi sannan ya mari mala'ika kaga ya wulakanta mala'ika wato suna sanya shubha suna sanya rikita saboda me su saka ƙaryata hadisin annabi Muhammad sai a ce maka annabi Musa ya mari mala'ika annabin Allah to idan ko ya san mala'ikan ne ya mare shi ai ya wulakanta mala'ika wa in kana lam ya'rifu idan ko bai san mala'ika bane ya mare shi fa kaifa lam yaqtas lahu min faqi ainihi to ai akwai hukunci na alqisas idan ka huda idan wani a huda naka ya akai mala'ikan bai nemi arama ba tunda an mare shi an huda mar ido shine al-imam ibn khuzaima yace inna allaha lam yab'as malakal maut li musa wa huwa yuridu qabda ruhihi hina izin. Hadisin manzon Allah bai ce mana mala'ika ka je ka karbo ran annabi Musa ba, la, hadisin bai ce haka ba. Wa innama ba'asahu ilayhi ikhtibara, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ikan zuwa ga annabi Musa saboda jarabawa. Wa innama laqama Musa malakal maut, abinda yasa annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa din, li annahu ra'a adamiyan, saboda me? Saboda ya ga dan adam na daya da khala darahu bi ghairi iznihi, kawai ya shigo gida sai ga mutum a ciki, kawai ba mala'ika ya gani ba, mutum ne a cikin gidansa, mutum ne ka ganshi a cikin gida, ka shigo gida ka ga mutum kato a gida, ai ba abin da zai shiga tsakaninku banda bugu ko? Kisha annabi Musa alaihi salam ya shigo gida ya ga mutum a gida, ya shiga gidansa babu izininsa. Walam ya'lam annahu malakul maut, ko bai san mala'ika bane, bai sani ba. Wa innama laqama Musa malakal maut li'annahu ra'a adamiyan, abinda yasa ya dake shi saboda dan adam ya gani ba mala'ika ba. Kuma a ka'ida hatta shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta shari'ar da manzon Allah ya zo da ita, abaha shar'u faqa'a aynin nadir fi daril muslim bi ghairi izni, idan mutun ya leka gidanka ba izini, shari'a ta ba ka dama ka dauki tsinke ka huda idansa. Shari'a ta ba da dama, al shari'ar da annabi Muhammad ya zo da ita, wannan yana dillinta fan fiqhu, ba laifi bane saboda me wani yana leken gidanka ka dauki dutse ka jefa ya fasa mar ido, ba kai laifi ba, ba a cewa sai ka biya saboda ka fasa mar ido, tunda ya taho ni yana leka ma gida, shari'a ta ba da damar haka. Sannan ba wai annabi Musa alaihi salam ne kadai mala'ika ya zo masa a siffa ta dan adam bai gane shi ba, annabi Musa ai yana daga cikin jikokin annabi Ibrahim alaihi salam. Sai a koma ga kakan annabi Musa, shine annabi Ibrahim, annabi Ibrahim alaihi salam, wanda Allah subhanahu wataala ya bada labarin sa a cikin alqur'ani a suratu Hud ayat 69 zuwa 80. Wa laqad ja'at rusulu ibrahima bil bushra, wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hadis. Allah subhanahu wataala ya ce manzanninmu mala'iku sun je wa annabi Ibrahim alaihi salam da albishr, ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, sun je ma annabi Ibrahim da albishir zai samu haihuwa. Abin da ya kawo su ga annabi Ibrahim shine su masa albishir zai samu haihuwa. Fa qalu, suka ce salaman qala salaman, an gaisa shi ko annabi Ibrahim mai daraja baki ne, fa malabisa an ja'a bi ijlin hanis, bai ko zauna ba, yana tafiya ya kama dan madaki ya yanka ya gasa ya kawo musu. Anan ka tambaye kanka, annabi Ibrahim shine fa kakan annabawan Allah. Idan ana batun annabi Musa alaihi salam, ba a kawo annabi Musa cikin jikokin annabi Ibrahim na kusa. Annabi Musa alaihi salam tsakaninsa da annabi Ibrahim akwai shekaru masu dimbin yawa. To shi kansa annabi Ibrahim, mala'iku sun zo mar da albishir, bai san mala'iku bane, ya kama dan maraƙinsa ya yanka, inda ya san mala'ika ne zai yi wannan asara, saboda ai mala'ika bai cin abinci ko? Bai san mala'ika bane, saboda haka ya kama dan maraki ya yanka ya yi wahalan gasawa ya kawo ya aji. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, lokacin da ya ga hannuwansu ba sa isa ga abincin sai ya kyamace su, bayan kyamar su ma wa aujasa minhum khifa, ya tsinkayi wato tsoro a ransa game da waɗannan mutane, akwai alamar ba na kwarai bane, saboda mutanen da za su zo gidanka ka musu liyafa su ki karba babu kyau. Shi yasa aka ce idan mutun ya zo maka bakunci ko da ruwa ne ka shakar ka ce a kome ka wadata, ba daidai bane, ya saba ma ainihin ladabi na liyafa ga bako, ya saba ma ladabi na liyafa ga bako, domin ko da ruwan gida inji Bahaushe ko ruwan gidan nan ma bai sha ba, yana nuna cewa mugun bako ne ko. Lokacin da suka ga alamar annabi Ibrahim alaihi salam tsoro ya kama shi, mala'ikun suka ce mai qalu la takhaf, kada ka ji tsoro, inna ursilna ila qaumi lut, mu an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi Lut mu je mu halaka su, amma kafin mu isa garin mu fara zuwa gare ka mu maka albishir, saboda shi Allah subhanahu wataala rahamarsa tana gaba da fushinsa, rahamar Allah tana gaba da fushin Allah, ba za su fara zuwa su halaka mutanen annabi Lut kafin su zo gida annabi Ibrahim su masa albishir ba, sai sun fara yin albishir ga annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa ita bushara yake da kyau a gaggauta ta, malamai suka ce hanzarta albishir yafi akan jinkirtawa. An turo su ainihin muhimmin sakonsu shine su je su hallaka mutanen annabi Lut, amma kafin nan suka fara kawo albishir, suka fara kawo albishir kafin su idda sakon Allah na zuwa ga hallaka waɗancan mutane. To shi kansa annabi Lut alaihi salam ai shi ma bai gane su ba. Shi kansa annabi Lut alaihi salam lokacin da suka isa gare shi bai gane su ba. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب لوكتنا نبي لوط عليه السلام ودنا ملائكو سوك إسو غريشي الله سبحانه وتعالى يي بياني چي وضاق بهم زرعا سيء بهم يا چوتو دزوان سسنن يا سامو كونشي غمي دغن ودنا باكي سبو دمي يا باكي مزاكو مغرين متانيني وان دباسو دوانا ايكي بند لواتي yace haza yawmun asib, wannan rana ce mai wahalan gaske. Wannan ya gwada cewa annabi Ibrahim kakan annabi Musa alaihi salam shi kansa bai gane annab mala'iku ba a lokacin da suka rikida. Wannan duk bayanin al-Imam Ibn Khuzaimah ne wanda Ibn Hajar ya kawo a cikin sharhin wannan hadisi a cikin Fathul Bari, sharhin labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da abin da ya auku tsakanin mala'ika da annabi Musa alaihi salam. Walau arafahum Ibrahim, da dai a ce annabi Ibrahim ya gane su, lama qaddama lahumul ma'kul, da bai gabatar musu abinci ba. Walau arafahum Lutun, da dai annabi Lut alaihi salam ya gane su, lama khafa alaihim min qaumihi, da bai ji tsoro zuwan waɗannan baƙin ba, da bai ji musu tsoro saboda halin mutanen garin ba. Wa ala taqdiri an yakuna arafahu, ko da a ce annabi Musa alaihi salam ya gane mala'ikan ne, ta ina aka ce akwai kisasi tsakanin dan adam da mala'ika? Babu inda aka yi bayani a littafin fiqhu. Saboda haka don an ce annabi Musa ya mari mala'ika idonsa ya huje, ba a yi bayanin mala'ikan ya nemi ya rama ba. Saboda ai babu hukuncin haka din a littafin Allah subhanahu wa ta'ala, babu kisasi tsakanin mala'ika da dan adam. Da dai akwai kisasi, da sai a yi magana a kai. Summa min aina lahu anna malakal mauti talaba al-qisas min Musa falam yaqtas lahu, sannan ka ina muka samu cewa mala'ikan ya nemi a bashi damar ya rama? Mala'ika yana da kikkiawan hali, dan sako ne na Allah subhanahu wataala zuwa ga wani bawa mai daraja na Allah, shine annabi Musa alaihi salam. Mala'ikan shi kansa ya gane darajar annabi Musa, shi yasa yake gaya ma Allah subhanahu wataala, in ba dan karamar wannan bawan wajenka ba, wallahi da na wahal da shi a lokacin fitarai. Mala'ikan yake gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala, shi kaga ya san darajan annabi Musa alaihi salam, tunda shi aiki yake ma Allah, annabi Musa ma aiki yake ma Allah, yau shi kuma ɗayansu zai nemi ya rama? Babu maganar ramuko. Shi yasa malaman suna suka ce Allah ya yi haka ne saboda me? A samu jarabawa. Saboda jarabawa ga annabi Musa alaihi salam, jarabawa ga annabi Musa ya zama kuma darasi gare mu. Don haka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. Al-Imam al-Khattabi shi ma yayi bayanin nan, kama qala Ibn Khuzaimah wa zada fihi anna Musa dafa'ahu an nafsihi lamma rukiba fihi min al-hidda, abinda yasa annabi Musa ya gaggawan bugu saboda Allah madaukaki ya halicce shi da kaifin hali. Wa anna Allah radda ayna al-malak ayna malak al-maut, kuma Allah madaukaki ya mayar wa mala'ikan mutuwa da idansa, kamar yadda yazo cikin hadisin. Allah ya mayar wa mala'ikan mutuwa idansa, saboda haka lokacin da mala'ikan ya sake dawowa, yana dawowa, annabi Musa bai kai bugu ba, da ya shigo gida ya ga mala'ika, ya ga mutum tsaye, mutumin da aka buge shi dazu idansa ya fashe, sai gashi yanzu kuma idanun garau. Annabi Musa ya ce to wannan babban magana ne, mala'ika ne. Kaga yanzu ya gane ko? Magana ta kare. Tunda ya gane babu gardama, fali hada istaslama hina izin, don haka yasa yana ganin mala'ikan da ya mara dazu idansa ya fashe, gashi idan ya dawo garo kuma ya sake dawowa. Ta yace to ina labari, ya gane mutuwa ce, mala'ika ne ya zo mar. Yana cewa fali hada lamma khayyarahu fil marrati saniya, saboda haka yasa lokacin da ya bashi zabi a karo na biyu, az'ana take annabi Musa alaihi salam ya mika wuya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ya zama wajibi mu sani shine su annabawa Allah madaukake yana ba su zabi kafin a karbi ransu, Allah yana ba su zabi kafin a karbi rayukansu. Wannan ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana sahihul Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu annabawa zabi kafin aka karbi rayukansu. Shin kuna son mutuwa ko ku a barku? To shi mala'ikan ya zo gida ka amsa kiran mahaliccinka, ya gaya ma Annabi Musa alaihi salam, ka amsa kiran mahaliccinka. Bai ce mar, tunda Annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne, yana da wannan ilimi cewa in mutuwarsa ta zo za a bashi zabi. In mutuwarsa ta zo za a bashi zabi, mala'ikan zai ce to na zo da saƙon Allah gare ka, zabi imma mutuwa ko kuwa a barka da rai. Sai zama shi mala'ikan abin da ya ce ka amsa kiran mahaliccinka, saboda haka Annabi Musa babu tantama bai ɗauka ma mala'ika ba ne sai kai mai bugu. Wannan dalili ya sa aka samu abin da ya auku tsakaninsu. Amma abin da ke ishara a nan shi ne, babban darasi a nan shi ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ma Annabi Musa alaihi salam, rayuwa kake so, to ga abin da aka baka, ga kyautan da aka maka, ka gwada in kana da saniya, ka ɗora tafin hannunka a jikinta, gashi nawa hannunka ya rufe, za ka iya kirga su? Kana ga za su kai guda ɗari? Ba mamaki za su bi haka ko? Gashin da za a ce tafin hannun mutum ya rufe a jikin fatar saniya, gashin yana da yawa. To amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ba mu Annabi Musa, Annabi Musa nan take ce bayan sun ƙare, ba don ko za su ƙare? Za su ƙare, kuma mai daɗewa sai sun ƙare. Ya ce masa zan dawo, wannan ya gwada cewa mutuwa baka gudunta, mutuwa baka gudunta, abinda kawai ya kamata ka yi shi ne ka mata shiri, baka guje ta ba. Allah ya sa mun gane, ba a gudun mutuwa sai dai a yi wa mutuwa shiri, ba a gudun mutuwa sai dai a yi wa mutuwa shiri. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ishara da shi cikin Alkur'ani, kuma haka ya zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ba daidai ba ne a samu hadisin manzon Allah sannan a samu wani yana gardama game da shi, yana zama kuskure kware. Ibn Hajar ya ce ya tawalladu min tulil amal, abinda ke biyo bayan tsawon guri, mutum ya tsawwala gurinsa, abinda ke biyo baya abubuwa guda biyar ne, dogon buri yana haifar da abubuwa guda biyar. Wannan yana cikin Fathul Bari mujalla na 11 shafi na 242. Na ɗaya, idan mutum yana da dogon buri, alkasalu an ta'ati, yana sa shi kasala game da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana sa shi kasala. Idan mutum yana tunanin shekara biyar nan gaba ma yana da rai, to ko da yana da kuɗin zuwa aikin hajji zai ce a bari kawai, bana akwai damuwa mai yawa, sai baɗi. Me yasa ya ce sai baɗi? Gani yake zai kai baɗin baɗaɗa ko? Saboda haka yasa hajjin ma ya ce sai baɗi. Ba mamaki kuwa shekarun nasa ba za su kai hakan ba. Saboda haka buri yana sa kasala ga mutum wajen ibada. Na biyu, at-taswifu bit-tauba, buri yana sa wa mutum ya jinkirta tuba, ya ce ba yanzu zan tuba ba sai zuwa lokaci kaza, dan bai gaggauta mutuwarsa ba, inda ya san gobe ne zai mutu, da zai tuba yau. Amma saboda me? Burin da ke tare da shi ya sa ya tura mutuwar sai kai ta nesa, don haka tubarsa ma sai ta tafi nesa. Na uku, ar-ragabatu fi dunya, buri ke sa mutum kwaɗayin zaman duniya. In dai kaga ana wato gasa a duniya, to babu shakka buri ne. Duk wanda kaga ya sa gasa gaban shi buri ne, buri ke tare da shi. Sannan an-nisyanu lil-akhirah, buri yana sa mutum ya manta lahira. Wa qaswatun fil qalbi, sannan yana sa zuciya ta kekashe, dan dukkan wani mugunta mutum yana iya samun sa idan yana da tsawon buri. Amma idan mutum yana tunanin zai mutu, mutum yana tunanin zai mutu, to dole za a samu riqatun fi qalbihi, za a samu taushi a zuciyarsa, za a samu tausayi a zuciyarsa. Dan idan mutum yana tunanin mutuwa, yana tunanin kwanciyan kabari, yana tunanin akwai sakamako na alkhairi ga mutum, akwai na sharri a kwanciyan kabari, wa ahwalil qiyama, akwai bala'i da dan adam zai taras a qiyama, to wasu abubuwan da dama mutum zai basu, wasu abubuwa da yawa mutum zai basu. Amma idan mutum ya jinkirta mutuwarsa, ya tura ta nesa, ya sa wa kansa tsawon buri, to za a same shi babu shakka da waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda malaman sunna suka yi magana akai. Don haka yasa malamai ke tsawatarwa game da buri, kullum musulmi ya zamanto tunaninsa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana iya karɓar ransa a koda yaushe. Ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب kaga sai mutuwa ta zo mutun ya rika cewa Allah ka dan min jinkiri Allah ka min jinkiri ibn kasir ya ce fa kullu mufratin duk mutumin da yayi sakaci a rayuwarsa kowaye yandamu indal ihtiba wallahi idan Allah ya turo mala'ika za a karbi ransa sai yayi nadama Allah ka tsare mu duk wanda yayi sakaci a rayuwarsa to lokacin fitar rai sai yayi nadama a lokacin fitar rai yas'alu tulal mudda zai roki Allah a dan jinkirta masa a ƙara mar tsawon rai walau shay'an yasiran koda dan mintuna ne yasta'tibu wa yastadirku ma fatahu saboda me saboda yayi kokarin ya riski abin da ya kubuce mar yayi kokari ya riski abin da ya kubuce mar shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal lazina amanu dan sai mai imani yake wannan tunani sai mai imani yake tunanin mutuwa tana iya fado mar ba tare da shirinsa ba la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ku yarda da dukiyarku da ƴaƴanku su shagaltar da ku game da abin da ya shafi addinin Allah waman yaf'al zalika wanda ya haka fa ulaika humul khasirun wadanna sune masu hasara Allah ya kare mu zaka ga mutun ransa ya fita jikin shi ya bar dukiyar mai yawa amma dukiyar bata da amfani wajen shi wa anfiqu mimma razaqnakum ku batar da dukiyar da muka ba ku min qabli an ya'ti ahadakumul maut ku batar da shi ta wajen hidimar addini kafin mutuwa ta zo ma dayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ya rika dora cewa Allah ina ma ka jinkirta min ka dan min jinkiri koda lokaci ka dan ne a bani fa asaddaka in bada sadaka in gaskanta wa'azi da akai wa akum min salihin zan cikin mutanen kwarei ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله سبحانه وتعالى yace Allah ba zai taba jinkiri marai ba idan ajali ya zo ba zai taba yi ba wallahu khabirun bima ta'malu shi dan adam a duniya gani yake kamar ba kowa ba wanda ke ganin sa la damar da Allah ya baka kenan kyaliyar da Allah ya iya baka kenan zuwa ga mutuwarka da zaran mutuwa ta zo an gama iya kaddamar ka ta kare saboda haka Allah subhanahu wataala ya kawo wannan daidai karshen sura domin idan magana ta zo a karshen sura malamai suna daukan ta tana da wani ilimi tana da wani darasi muhimmin gaske wato kamar wasiya ce ga musulmai gaba ɗayan su Allah ya sa mu iya dauka a suratu Ibrahim aya ta 44 Allah subhanahu wataala ya ce wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin نجيب دعوتك ونتبع الرسل ما يكي تشي مسو أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله يسأل البركة كم أبن مكفأة Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. Hadisai guda biyu suka rage mana a wannan littafin. Muna tunanin insha Allah ta'ala muna fata ba buri ba. Ibn Hajar al-Asqalani yana cewa fata akan aikin alkhairi ibada ne. Muna fatan saka littafin al-adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari. Littafin al-adab al-mufrad na al-Imam al-Bukhari bayan mun karasa waɗannan hadisai guda biyu da suke gaban mu insha Allah ta'ala abin da yasa na faɗa saboda roƙo ga wanda Allah ya bashi dama idan ya samu hali ya saya mana waɗannan littafai saboda a aje su a masallaci don amfanin bayin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.